tu loco ti ai mai yin furtun wannan shi ne lokacin da muke fadar karwar Allah da karfin gwiwa game da rayuwarmu da ban gaskiya a zukatanmu da tabbacin cikin alkawuransa muna fadar gaskiya da kowanne ne mu da abin da muke da shi cikin almasihu yesu ka tuna furci ba kalmomi ba ne kawai amma sanarwa ce ta asalinmu nasararmu da gadonmu a cikinsa Ubangiji. Yayin da muke ɗaga muryarmu a yau bari kowace kalma ta cika da ban gaskiya da sanin cewa abin da muka faɗa tabbas za yi tabba. Misalai sura 18 aya 21 mutuwa da rai suna cikin ikon harshe masu ƙaunarsa kuma za su ci ƴaƴansa. Ku tsara tafarkinku yau tare da wannan furci. Ina furta cewa rai madawani ƙauna lafiya ta alantaka, salama, farin ciki, adalci da wadata na wani. Ubangiji ya tanadar da ni, ya kuma daidaita matsayina yadda ya dace. Ina cikin almasihu, ina zaune tare da shi a wurin iko, sama da kowace mulki, karfi da iko, da kowace suna da aka ambata. Ba a wannan duniya kawai ba, har ma a wadda kake zuwa. Yabo ya tabbata ga Allah. Amin. Mun amince cewa kun samu albarka daga sakon da kuka saurare yanzu. Muna gayyatar ku kuma da Yesu Ubangijin rayuwarku ta wurin yin wannan addu'a. Ya Ubangiji Allah, na gaskata da dukkan zuciyata cikin Yesu Almasihu, makaɗaicin ɗanka. Na yi imani ya mutu domin na, kuma ka tashe shi daga matattu. Na gaskata yana da rai a yau. Ina shaida da bakina cewa Yesu Almasihu Ubangiji ne na raina daga yanzu. A cikin sunan Ubangiji Yesu na karɓi rai madawamin cikin ruhuna. An sake haifuwata, na gode Ubangiji don ceton raina. Ni haifafen ɗan Allah ne yanzu. Hallelujah. Amen. Wannan furci an sa muku ne daga Churchill Christ Rivers, lamba 29, Bangon ta Allah. Gefen karni ko kan leda risa. Bukarin da wani sai a kira mu a nan tako 08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08- tapos ito siya ginagaya ito 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 sa chip para kami ako siya na rin ang lahat na karfi na kwa na rin na sa siya siya na tapang ko so kumakarfi ka na rin na sa siya siya na kaibigan Allah ya kaibigan.